صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأحسن إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد إخوتي الكرام، أحباب رسول الله وأخوات العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Munagodia ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi, wanda da ikonsa kuma daga nan dama sa ta hanyar da tafiya da tsarin mulkinsa ya kaddara haɗuwar mu da ku a nan markazin da'awa Imamul Kitab wa Sunna al-Afami Salafi Salih, domin sauraron muhadarori da aka saba gabatarwa a dukkan ranaku na mako, ranar Juma'a tsakanin magariba da isha. Muna roƙo ga Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya alkhairi cikin rayuwar mu gaba ɗaya, ya sanya albarka kuma darasan da muka yi Allah tabaraka wa ta'ala ba mu iko yin aiki da su, abinda aka karanta da muna hali Allah ba mu iko nisanta da hali. Ba shakka malamai daban-daban sun gudana a wannan markazi, manufar dai fadhakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin, a yi tunatarwa, a yi gargaɗi, a yi nasiha, wannan kan ba shakka na amfani masu imani. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadis da Ibn Abbas al-Dari wanda Imam Muslim ya ruwaito ya ce addinin nasiha, addinin musulunci ya yi gargaɗi, gargaɗi ya kullum birra ne kun sati ta hanyar wannan markazi yana zuwa. Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora mata farki kyakkyawa na gantacce wanda ne magari su na musulmi. Allah kare mu da lallafiya da hanyar Yahudawa da Nasarawa. Yau malamin da zai gabata mana muhadara shi ne Huzaifa Rabi'u, zai mana ɗaya daga cikin mawdu'at. Karin maganin malam Bafi zan sake karatu bakin mai shi ya yi daɗi. Mun gane shi wancan karin magana ko? Kawai insha Allah kenan shi da kanshi zai bayyana mana mawdu'in fa zai tabbatar da mashkuran ma'ajura.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إخوة مسلمي بركة مو ده دعوة أتكلم وانا مركز مي البركة مركز الدعوة. بعدين كومي با سيدانين قبتر دا وانا أبدي شاهي فذكر وادكم تناتر وادنجني دا الدين المسلمتي. Ina yin magana a yanzu a tare da ni akwai ababe guda biyu. Abu na farko shine fargaba dangane da kasancewa ta azumi a gaban iyayena kuma malamaina, ba dan na kai in zamna a nan ba, sai dan kawai wata wato hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala da take gudana yau da gobe. Abu na biyu kuma shine ina matsayi na alfahari da kuma farin ciki kasancewar tawa a gaban su ba dan komi ba, sai dan saboda lokacin da muka fada a cikin kuskure suna nan bamu da matsalan komi. Insha Allah za mu samu tunatarwa da kuma nuni akan tafarkin da muka samu kuskure akan shi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi, sannan kuma ya saka musu da gidan aljanna akan wannan kokari da suke ba addinin musulunci da kuma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Maudu'in da zan mu tattauna a yau ƴan uwa shine gudunmuwar da magabata suka ba sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hatta iso gare mu. lalle wato sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tana da girman matsayi a cikin shari'a ta addinin musulunci, sannan kuma matsayinta baya boyuwa kamar yanda hasken rana baya boyuwa, wanda hakan ne ma ta sa a yau muke yin alfahari, muke buga kirji da cewa lalle mu ahlus sunna ne. Kowa so yake danganta kanshi dangane da wannan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. To lalle yana da kyau a ce a matsayin mu na musulmi wanda muke buga kirji cewa mu ahlus sunna ne, mu ji yaya ne aka yi sunnai ta samu asalin da har ta iso a gare mu yau muke buga wato kirjin mu a matsayin mu na ahlus sunna. Domin magabata sun sha wahala matuƙa, sun ba da rayuwarsu, sun ba da jikinsu da kuma lokacinsu don su kiyaye mana wannan sunnar a yau, mu da muke ‘yan baya har mu isko ya zamanto muna alfahari da haka. Allah maɗaukakin sarki ya yi mana jagoranci. A yau muna ranar Juma'a kenan 16 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1446 hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 20 ga watan 9 shekara ta 2024 miladiya. Wannan tattaunawar ta mu ‘yan uwa mun kasa ta kamar kashi guda hudu. Kashi na farko shi ne wato shimfiɗa ko kuma gabatarwa, wadda ta ƙumshi wato bayani dangane da me ake ce ma sunna. Sannan kuma in aka ce sunna tana da bambanci tsakaninta da hadisi, ko kuma aka ce hadisi shi ake nihi da sunna. Sannan kuma abu na uku shi ne matsayin sunna, da kuma shin in aka ce sunna ya waje ba ya aiki da ita, ko kuma in aka ce wannan sunna ce za ka iya bari sai ka ga dama ka yake da ita, kuma sai ka ga dama ka bar ta a lokacin da kake so. Fasali na farko zai mana bayani dangane da yanda aka fara rubuta sunna tun a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sannan kuma za mu gani waɗansu hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi umarni dangane da rubuta sunna, sannan kuma aka samu waɗansu hadisai waɗanda suke bayani akan hani dangane da rubuta sunna. Yaya za mu haɗa waɗannan hadisai, sannan kuma wace natija za mu samu? Abu na uku shi ne yanda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam tafarkin da suka bi wajen kiyaye sunna da kuma hardace ta a lokacinsu. Fasali na biyu zai mana bayani dangane da yanda aka rubuta sunna bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sahabbai da kuma tabi'ai waɗanda suka biyo bayansu. Sannan kuma za mu yi bayani dangane da yanda aka rubuta sunna wato a matsayi na rasmi, lokacin da aka fara rubuta sunna kowa ya san da wannan shugabanni sun amince da hakan, aka rubuta ta a guri guda a matsayin na official an rubuta sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma har ila yau a fasali na biyu za mu gani yanda aka fara rubuta littattafai na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, domin a can da babu su daga baya aka fara rubuta su. Bayan wannan fasali na uku zai mana bayani dangane da wato al-asr az-zahabi, wanda shine malmiski kuma al-asr az-zahabi na sunna, ma'ana wato zamani wanda yake na zinari, ana kiran shi da zamanin zinari saboda a lokacin shi ne sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta yadu ta bayyana a duniya a cikin littattafai, sannan kuma malamai a duk inda suke a duniya suka bata muhimmanci da kuma kulawa. Sannan kuma zamu gani yanda sunna ta kasance a karni na hudu da kuma bayan karni na hudu insha Allah ta'ala, sai kuma da khatima wadda ita ce zamuri. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci. Dan uwa musulmi, menene ne aka ce sunna? Me yake nufi da sunna? Sunna tana da wato ta'arifat da yawa a wajen malamai, amma a yaren da larabci in aka ce sunna shine tafarki wanda mutum zai bi. Wannan tafarkin yana da kyau ko bashi da kyau, za a iya kiran shi da sunna a yaren da larabci. Hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al qiyamah wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al qiyamah. Wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana bayanin cewa wanda wato kawo wani tafarki mai kyau a cikin addinin musulunci yana da ladan wannan aikin da ya kawo da kuma ladan waɗanda suka yi aiki da shi har zuwa ranar alkiyama. Haka kuma wanda ya kawo wani tafarki mummuna shi ma yana da wannan zunubin da kuma zunubin waɗanda za su yi aiki da wannan tafarkin da ya kawo har zuwa ranar alkiyama. A nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da kalmar sunna, amma maganar da ake shine ta tafarki, domin hakan shine ma'anar shi a yaren larabci. Amma wasu daga cikin malamai na larabcin kuma suna ganin cewa in aka yi amfani da kalmar sunna aka yi shiru ba ƙara wani abu ba, dole ne a yi magana akan abin da yake mai kyau, tunda tafarki ne zai iya dukan mai kyau, zai iya dukan mara kyau. To sai wasu suke ganin in aka ce sunna aka yi shiru, to ba za a ce kai ka kawo a kwakwallo ka ana nufin abin da ba shi da kyau ba, dole ka kawo a kwakwallo ka abin da yake da kyau, saboda lokacin da za a yi bayanin abin da ba shi da kyau na sunna, to dole sai an biyo ta muqayyada, an ƙara cewa sunna amma mara kyau, domin kai tsaye aka ce maka sunna, abin da zai fara da kwakwallo ka shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam. To lokacin da aka ce sunna, sai ka ji a cikin ranka, a cikin tunaninka cewa abu ne mara kyau, kuma gashi na yana zo maka cikin tunaninka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, babu kuma inda za a yi kwallo mai kyau haɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da yake mara kyau. Shi yasa malumai suka ce in aka saki sunna kaɗai aka yi shiru, to bayani ake akan abin wanda yake mai kyau. Amma duka wannan bayani ne na malamai waɗanda suke na lugha. A wajen malaman hadisi kuma su ma suna da bayanin da suke yi ma sunna, suna ce ma sunna ababen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko kuma ya aikata ko kuma aka yi a gaban shi ya gani bai ce ba komai, ko kuma ababen da suke da alaka da siffofin shi na halitta, yanda halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam take, yanda tafiyar shi take, yanda yake barci, ko kuma a siffofin shi waɗanda suke na halayen shi managarta waɗanda aka rawaito daga gare shi, dukkan waɗannan ababen da kuma tarihin shi na rayuwar shi kafin a aiko shi a matsayin annabi, sannan kuma da bayan an aiko shi a matsayin annabi, waɗannan ababen da za a tattara su ne ake cewa sunna a wajen malaman hadisi. Sannan kuma wato waɗannan malamai da muka ambata na hadisi, in suka ambaci sunna a haka, ba yana nufin kuma sun koshe wannan abin da ake nufi na sunna a yaren Larabci ba, domin kowane ilimi da kuma fanni zaman kanshi yake yi. Wannan shine tarifin sunna ɗin kuwa. To yanzu menene bambanci tsakankanin sunna da hadisi? Domin wani zai yi tambaya, kinan dama akwai bambanci tsakanin hadisi da sunna, yaya bambancin su yake? Lalle wasu daga cikin malamai sun ce akan cewa in aka ce sunna aka ce hadisi ba su da bambanci, abu guda ne, amma kowanne daga cikinsu ana yin bayanin shi lokacin da aka danganta wani abu zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Aka ce sunna ana bayani dangane abin da aka danganta shi ga Annabi, aka ce hadisi ana bayani dangane abin da aka danganta shi da Annabi. Amma wasu suna ganin akwai bambanci, domin suna ganin cewa sunna ita fadinta ya huce na hadisi, domin ita sunna ta kumshi ababe waɗanda hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kumsa ba, domin shi hadisi ana ambatan shi ne lokacin da ake magana akan ababen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ayyukan shi. Amma kuma sunna ta kumshi ayyukan shi, ababen da ake a gaban shi, maganganun shi, amma da siffofin shi waɗanda suke na halitta, sannan kuma da tarihin rayuwar shi. Kenan kun gani hadisi ƙasa yake da sunna a wannan mafhumi ɗin. Wannan shine bambanci wanda yake tsakankanin wato hadisi da kuma sunna. To yanzu bayan wannan bayanin da muka gabatar, shin sunna tana da wani matsayi a cikin addinin musulunci? Sannan kuma wajibi ne a yi aiki da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko kuma a matsayinka na musulmi wannan abun malamai sun ce maka sunna ne sai kaga dama ka yi aiki da shi, sai kaga dama ka bari? Lalle wato sunna matsayinta a bayyane yake kamar yadda muka faɗi, domin ita ce abin komawa na biyu a cikin addinin musulunci, ita ce masdari na biyu bayan alqur'ani mai girma. Yau duk inda musulmi yake, in zai yi wani abu na addinin shi, abin dubawa shi shine alqur'ani mai girma da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan wannan kadai ya ishi sunna babban matsayi wanda zai tsaya a cikin zukatan musulmi ya zamanto sun rike ta ruko wanda yake na kware, domin ita sunna ita ce take bayyana alqur'ani, abinda alqur'ani ya zo ya yi bayanin shi a jumlace, ita sunna in ta zo sai ta yi bayanin shi dalla-dalla, yanda kowa zai fahimta abin da ya shige duhu sai ya shigo hili. Sannan kuma abu na gaba, ita sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi ne kamar yanda alqur'ani yake wahayi, sai dai yanda aka sabkar da wahayi na alqur'ani ya sha bamban da yanda aka sabkar da wahayi na sunna. Ta ina muka gane wahayi ce sunna? Saboda Allah da kanshi ya famu labari a cikin Qur'ani cewa duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama zai faɗa ba yana faɗi bane akan san ranshi. Allah yake cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, Annabi sallallahu alaihi wasallama baya yin furuci akan san ran shi face dai wahayin da Allah subhanahu wataala ya mishi. Kenan daga nan zamu fahimci cewa duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama zai fada wani abu ne na wahayi, amma ba irin wahayin alqur'ani mai girma ba wanda ake turo mala'ikan wahayi yazo da shi. Har ila yau wato sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin ka na musulmi wajibi ne ka bita, ba shawararka ake nema ba, dole ne sai kai biyayya ga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muddin kana son tsira a gobe kiyama. Allah subhanahu wataala ya faɗa yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Allah da kanshi yake cewa ya ku wa'inda kuka baya da gaskiya ku yi biyayya ga Allah, ku yi biyayya ga manzon Allah, sannan kuma da shuwagabanninku. A nan Allah subhanahu wataala yana umartan musulmi wa'inda suka yi imani bayan sun yi biyayya ga Allah su yi biyayya ga wa, ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai malumai suka ce wannan dalilin shi yake nuna cewa biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ce. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisin na daban yana cewa ala inni utitul kitaba wa mithluhu ma'ahu. Annabi yake cewa lalle ni an bani littafi da kwatankwacin shi tare da shi. Sai malumai da suka zo fassara wannan hadisin sai suka ce wannan hadisin fassara shi batta huda daga ababe guda biyu. Abu na farko, imma ya kasance Annabi yana nufin Allah ya bashi wahayi wanda yake na baɗi ne, wato shine kamar yadda aka bashi wahayi na zahiri. Wahayi na zahiri abin karantawa shine alqur'ani. Kenan yadda Allah ya bashi alqur'ani, haka Allah ya bashi wahayi na baɗi ne shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko kuma ya kasance Annabi yana nufin cewa wato an bashi wahayi wanda ake karantawa shine alqur'ani, sannan kuma an bashi bayanin wannan alqur'anin shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin sunna bayani ce ta abin da yake cikin alqur'ani mai girma. Wannan sune dalilai manya-manya wanda suke nuna cewa lalle sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman alqur'ani take. Yanda kai yarda da alqur'ani zaka bi shi a matsayin ka na musulmi, dole ne ka yarda da cewa sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi a gare ka, kai ma dai ita ma dai ka bi ta kamar yanda ka bi alqur'ani. Dan uwan musulmi, wannan shine yake nuna mana wajibicin bin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Nuktan mu ta gaba shine yanda aka fara wato rubuta sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sanannan abu ne gare mu cewa lokacin Annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi, sahabbai sun kasance suna rubuta wahayin da Allah yake saukowa a gare shi. Domin wahayi ya sauko a karan farko a ciccire a rarrabe. Wani lokaci Allah yakan sauko da sura, wani lokaci Allah yakan saukar da aya, wani lokaci kuma sai a saukar da wasu ayoyi waɗanda suke da tsawo sai a dakata daga baya a ci gaba. Duk abin da ya sauko a wancan lokacin sahabbai sun kasance suna rubuta shi. Wasu suna rubuta shi akan itace, wasu suna rubuta shi akan takardu, wasu kuma akan fata, daidai gwalgwadon abin da ya sauka na abin rubutu na wancan lokaci. To wannan yasa a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu wa'insu jama'a wanda adadinsu ya kai kusan mutum 40. Wato ɗaya daga cikin malamai Al-Hafiz Al-Iraqi a cikin Alfiya tashi tasirin nabawiyya yana cewa adadinsu ya kai 42, wanda ake ce musu kuttabul wahyi. Su aikinsu shine duk in Allah ya sauko da wata aya sabuwa to za su je su rubuta shi. Haka ya kasance a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana yi, amma ba su kasance suna rubuta wata sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani abu wanda yake na hadisi ba. Wannan a farkon lokaci kenan. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan lokacin ya gansu suna rubuta wannan alqur'anin bai ce musu komai ba. Sai zamanto ba su hada alqur'anin da komai a cikin rubuce-rubucen da suke yi. Shi yasa ma ba a samu wato haduwa ko kuma cakulalleniya a tsakankanin alqur'ani da ayoyin shi ba har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya qur'ani gabaki daya shi wanda ya sauko yana rubuce a cikin ababen da suke rubutawa kamar yadda muka ambata. To amma ita sunna sabanin alqur'ani ba a kasance ba ana rubuta ta a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar akan tafarkin da ake rubuta alqur'ani. Amma dai duk da wannan, wasu an samu daga cikin sahabbai kamar yadda zamu yi bayani nan gaba kadan insha Allah wanda su sun kasance suna rubutawa. Duk da ma a farkon lamari Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani dangane da rubuta wato sunnar shi wato hadisin shi wanda yazo daga gare shi domin an samu wasu daga cikin hadisai hadisi yazo daga Abi Sa'id al-Khudri Allah madaukake sarki ya kara da gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taktubu anni wa man kataba anni ghayra al-Qur'ani falyamhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku rubuta da abin da kuka ji daga gare ni wanda ya rubuta wani abu da ya ji daga gare ni wanda ba al-Qur'ani ba to ya goge shi sai annabi ya ce wa hadithu anni wa la harj amma ku yi bayani dangane da abin da na faɗi babu laifi akan haka sai ya ce wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar amma ba ku sani duk wanda ya kirkiro wata ƙarya da gangan ya ce injini ya faɗi ma mutane annabi ya ce to wannan mutumin ya tanadi mazaunin shi a gidan mutum Allah madaukakin sarki ya kare wato bancin wannan hadisi da yake nuna hani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da rubuta sunna akwai wani hadisi na daban na Zaid bin Thabit Allah ya kara da gare shi yake cewa wata rana ya shiga wajen Muawiya bin Abi Sufyan sai yaje sai Muawiya ya tambaye shi wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake gaya mashi hadisin sai Muawiya ya ce ma ɗaya daga cikin mutanen shi in ya faɗi ka rubuta mini sai Zaid wannan Zaid bin Thabit sai yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amarana alla naktuba min hadithihi fama hawo sai Zaid bin Thabit yace ai ka ce mashi ya rubuta annabi sallallahu alaihi wa sallam mu kuma ya mana umarni kan mu rubuta komai daga cikin zancen shi sai Abu Sufyan yace to tunda haka ne a waye shi anan akwai abun lura shine sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam duk lokacin da aka ce musu annabi ya yi hani akan abu ba sai an bata lokaci ba suke miyayya ga umarnin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma wannan shine abin da ya dace ga kowane musulmi in kuma musulmi wa'annan hadisan guda biyu in muka lura a cikin su kowanne yana bayani dangane da hanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan rubuta hadisan shi to amma kuma akwai wasu hadisan da suka zo wa'anda suke nuni dangane da kuma annabi ya umarni a rubuta hadisan shi hadisi ya zo daga Abi Sa'id ba Allah ya kare yadda a gare shi bayan Abdullahi bin Umar hadisa daga Abdullahi bin Umar Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana yana khutba a fathu makka annabi sallallahu alaihi wasallama yana khutba sai wani mutum daga cikin mutanen Yaman ya taso sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai wannan mutum ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah a rubuta mani wannan khutbar da annabi ya ce yake tambaya annabi a rubuta mashi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kammala khutba sai yake umarni yake cewa uktubu li abisha ku rubuta ma wannan mutum wanda ake ce mashi abisha wannan hadisi al-imam bukhari da muslim suka rawaito shi kun ga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a rubuta mashi a can bayan ga hadisan da suka ce annabi ya ce ka rubuta sunnar shi ko mu ringa rike wannan zamu zo mu warware matsalar da take cikin nan gaba insha Allah abu na gaba hadisi ne shi ma daga Abi Tufayl Allah ya kare da gare shi yake cewa Ali bin Abi Talib an tambaye shi shin akhassakum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi shay annabi sallallahu alaihi wasallam yake bance ku da wani abu ne wanda sai ku kadai yama umarni ku yi shi sai Ali ya ce ma khassana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi shay annabi sallallahu alaihi wasallam yake bance mu da wani abu ba lam yu'ammin bihi an-nas wanda bai hada garin mutane ba gabaki daya sai ce illa ma kana fi qurabi sayfi hadha sai dai abin da yake cikin gidan takobi na wannan sai Ali bin Abi Talib ya fitar da wata takarda a cikin ta an rubuta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi yake cewa la'anallahu man dhabaha li ghayrillah wa la'anallahu man saraqa manar al-ard wa la'anallahu man la'ana walidahu wa la'anallahu man awa muhdithan wannan hadisin shine a cikin wannan takarda ya tambaye shi shin annabi ya kebance ku da wani abu sai ce a bai kebance ba da wani abu ba face wanda ya hada garin mutane gabaki daya yace kasi amma banda shi babu wanda sai ce sai dai Allahumma abu guda abin da yake rubuce a cikin wannan wato gida na takobi sai ya fitar da wannan hadisin anan muna fahimtar cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam an samu a lokacin shi daga cikin sahabban shi wa'ansu suna rubuta hadisi kuma da masaniyar shi kuma an samu wasu daga cikin sahabbai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam suna da sahifa shine wasu ɗan takardu da suke rubuta maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam dan kasa manta su yi aiki da shi kinan wannan kuma shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani kamar yadda wata kila anan gaba za mu ambace sunayen wayansu daga ciki to ɗan uwa abu biyu an samu hadisi guda biyu ɗaya wannan suna fuskantar juna suna cin karo da juna wasu sun ce a rubuta sun ce ka a rubuta ya za a gama hadisan guda biyu duk da ma mu yi bayanin ingancin hadisan ba amma bayanin zai yanzu insha Allah da yawa daga cikin malamai sun yi bayanin cewa hadisin Abu Sa'id al-Khudri na farko da ya zo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taktubu anni faman kataba anni ghayra al-Qur'ani falyamhu suka ce wannan hadisin mansukhi ne menene hadisi mansukhi shine ada a farkon lamari ne annabi ya yi haka nan daga baya kuma an samu hadisan da annabi ya ce ai kamar kai ne a yanzu kuna tare da mutum ka ce mashi kalka kuskure ka huta daga wanga masallacin sai a riga ce a wane ya hana wane fita daga masallaci bayan minti 30 ko mun yi da muhadara yanzu mun yi da sallah suka ce mashi to yanzu kana iya fita yanzu zancanka na fara da zancanka na biyu wanne ne abin rikewa a wajen shi zancanka na biyu ya goge na farko sai malamai suka ce wannan hadisin da aka kawo na biyu da kuma yadda aka samu rayuwar sahabbai suna rubutawa shi ya goge wancan umarnin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko wanda ya ce wato kada a rubuta sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama a farkon lamarin musulunci ne yayi umarni cewa kada a rubuta ba dan komai malamai suka ce sai dan jin tsoron kada a je farkon musulunci ne wasu daga cikin sahabbai su ringa cakula abinda yake na alqur'ani da banganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai a waye gari an kasa gane wanne ne qur'ani wanne ne hadisi sannan kuma abu na biyu shine a wancan lokacin za a samu tunda wato mutane suna shiga cikin musulunci daga sassa daban-daban suna zuwa wajen annabi suna musulunta wasu in sun musulunta komawa suke ganin su to yanzu in yazo yaji an ce mashi ga abin da aka rubuta ya tattara in ya koma garin su zai bada labari zai ce ga abin da ya samu bayan shiga shi musulunci kuma an samu ma wasu daga cikin sahabban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun zo sun amshi musulunci in suka koma garuruwan su na asali da'awa suke yi suna kiran mutane a zuwa shiga musulunci sai su karantar da su abin da suka karanto bayan shiga musulunci to yanzu abin da suka amsu ya za su su bambance ma ƴan garuruwan su abin da yake na alqur'ani da abin da yake na sunna tunda su shiga suka musulunci aka ba su a haɗe sai malamai suka ce wannan dalilin ne yasa aka yi hani a farko kan rubuta sunna sannan kuma daga baya bayan sahabbai Allah madaukakin sarki ya kare da a gare su zuciyar su ta ta'allaka da alqur'ani sun fahimci usulubi da salo na alqur'ani mai girma sannan kuma sun san yanda za su bambance tsakanin alqur'ani da hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa ayyuhal muslimi ana samu wanda shi bai yi karatun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawa ba amma yanzu in ka karanta mashi wani abu ka ce mashi hadisi ne sai ya ce a wannan qur'ani duk da bai haka ce qur'ani ba yau da gobe da takuduwar shi da yawan shawaran malamai da yake ta sa yana iya bambance magana ta qur'ani da wadda ba ta kuma ta qur'ani magana Allah subhanahu wata'ala ba to haka nan sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yau da gobe ta sa sun bambance tsakanin qur'ani da abin da yake ba na qur'ani ba sannan kuma bayan shi da yawa daga cikin sahabbai sun harrace qur'ani wanda Allah ya sauko domin akwai sahabbai wanda su a zamanin suke duk wahayin da Allah ya sauko to insha Allah ka hairana ta wada sai san harda ce shi haka aka samu muhaddata da yawa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to tunda yanzu an samu muhaddata qur'ani an wannan suna na irin su Zaid bin Thabit wa'annan mutanen suna na su sun harda ce qur'ani a cikin kirajen su a harda ce yake a kwallon su wasu kuma sun rubuta shi shi kadai sannan kuma wasu sun fahimci salo na Qur'ani sun fahimci salo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu hadarin da ake jin tsoro na hadewa a tsakankanin biyun ta gushe saboda haka bayan wannan sai ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam yayi uzini dangane da a rubuta sunnar shi ga wanda yake so ya rubuta babu laifi akan haka al-Imam al-Baghawi ɗaya daga cikin manyan malamai magabata yake cewa to ai shi wannan halin dama da yazo yayi kama da a ce ya zo ne da farkon musulunci sannan daga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya halatta rubuta hadisan shi bayan musulunci yayi ya samu tahiyya amma hadisi na biyu kuma hadisin Zaid bin Thabit wanda ya zo wajen Abu Sufyan yake ce mashi da ya tambaye shi hadisi yace a rubuta mashi wannan hadisin daga cikin malamai akwai wanda ya nakalto ijma'in cewa wannan hadisin hadisi ne da'ifi bai inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba daga Zaid bin Sabit ba domin ɗaya daga cikin malamai magabata Abdurrahman al-Muallimi ya nakalto ijma'i yake cewa wannan hadisin da'ifi ne da ittifaqin dukkanin malaman musulunci saboda haka shi hadisi wanda malaman duniya suka yi ittifaqi akan wato raunin shi kuma ba a kawo hujja da shi saboda haka wannan hadisin na biyu yana da rauni ba abin kawo hujja bane hadisi na farko da yake da inganci shi kuma malamai suka samu shi waje suka ce ai hadisan nan na daga baya sun goge hukuncin shi saboda haka yanzu babu matsala akan rubuta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ya kasance na hada wa'innan hadisai da suke cin karo da juna da fatan wannan matsalai ta shahe daga kan kowa yanzu insha Allah abu na gaba yaya ne ne sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam tafarkin da suka bi wajen kiyaye sunna da hardace ta ko a yanzu mutum yana so ya hardace wani abu yana da nashi salan da yake bi wani zai ce sai ya tafi wurin da babu kowa inda zai yin motsin kowa ya karanta kamar sau 100 to zai hardace wani kuma ko a cikin mutum 100 yake in kawo shi takardar daga yayi haka in ya dauke sai ya ce ma ya hardace ya danganta da salan da mutum zai bi su sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wani salo suka bi wajen kiyaye wannan sunnar tashi har ta iso gare mu a yau za mu faɗi a takaice saboda abin da yawa abin farko dai shine wato sun kasance suna yin tanawu a wajen zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zaka samu mun kai da abokinka ka ce mashi to yanzu zan je kasuwa ka je kai wajen annabi ka zamna duk abin da aka yi ka riki in ka dawo muka ga mu he ka mun kwantaran bi ni kuma gobe da safe zan je kai sai ka je kasuwa ni ma abin da aka yi zan tattaro gobe in nazo da dare zan mu kwanta sai muka bayani haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kasance dan saboda tsananin kwadansu da ji na abin da zai fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ibn al-Khattab hadisi sai da gari shi ke cewa ya kasance yana da wani makwabci wanda yake makwabcin nashi ya fito daga bani Umayya bin Zaid wanda su suna can awalil Madina can irin wayan awalil Madina su yake cewa wanda suke bayan gari misali kayan su shigo Madina inda annabi yake ana dan daukar lokaci sai ya ce suna yin tanawu ya kasance in ya sabko yau wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya riki ababan da annabi ya faɗa da ababan da aka yi in ya koma gida sai ya ce to kai makwabci na kai shi kaji abin da aka yi a haka aka yi shikenan shi ma kuma gobe in bai nan makwabci in ya zo sai ya riki in ya koma sai ya ce to ayyau an yi kaza da kaza ba dan komai ba sai dan saboda suna jin tsoron a yi wani abu wanda yake na fa'ida da karuwa a cikin addininsu su kuma basa waya sai ya kasance suna sa tanawo kamar kai ne ka zo kana tsaron wani abu sai kake jin tsoron ka aje in ka gusa wannan abin da kake tsoro a yi wani abu baka gani ba sai ka ce wani da Allah tsaya a nan da abin da aka yi kallon mu na can wani zai fito daga nan in nazo ka gaya mai in ya zo yanzu ka dawo ya ce maka ya fito ya yi nan shikenan abin da kake jira ka same shi yanzu ka samu tabbaci zuciyarka hankalinka ya kwanta haka shine tafarkin da sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suka bi suka ringa hardace abin da ke na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsarin su na biyu a gurguje shine yanda suke da tsananin lura da kuma bibiyar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi hadisi ya zo daga Abi Huraira Allah ya kare da a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yayi kabbara a cikin sallah sakata hunayyata sai ya shiru wani dan lokaci wannan a cikin sallah shine in ya Allahu akbar kahin ya fara karatu sai ya yi shiru suna lura da wannan abu wata kila yanzu wani anan sallah yake zuwa masallaci amma bai taɓa lura ba wai liman daga ya kabbara yake karatu ko yana dan yimawa amma yanzu saboda inda suke bibiya annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira yace annabi ya kasance yana yin haka nan in yayi kabbara kafin ya fara karatu sai ya yi dan shiru kafin ya shiga wato karatun alqur'ani mai girma na sallar shi sai Abu Huraira yace wata rana sai nace ya rasulullah bi abi anta wa ummi ra'aytu sukutaka min alqira'a wa at-takbir ko kuma bain alqira'a wa at-takbir ma taqulu fi Abu Huraira yace ma annabi ya rasulullah wato mahaifiyata da mahaifina fansa ne a gare ka ma'ana zai iya bada su saboda kai na kana yin shiru bayan kai kabbara kafin ka shiga karatu ya rasulullah me kake cewa a cikin wannan lamarin ku yanda suke bibiyan abu da san ilimi da san yin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba wani abu sai shi ke tambaya sai dan ya ji me annabi yake wadi shi ma in ya zo sallah ya ringa yi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi ni abinda nake faɗa a wannan lokacin shine allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib allahumma naqqini min khataayaaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danasi allahumma ighsilni min khataayaaya bil maa'i wal thalj wal barad wannan ita ce du'a al-istiftah wanda malami suke karantar da mu kullum daga nan aka samu wannan hadisi saboda bibiya irin ta sahabbai wata kila da Abu Hurairah bai tambaya ba sai dai mu yi shi a wani gurin na daban amma saboda inda suke bibiyan halayen Annabi sallallahu alaihi wasallam suke so su ji me Annabi yake yi su nakalto mu ma mu isko yau gashin nan da yawa daga cikin mu in suna sallah suna yin du'a al-istiftah saboda wannan tambayar da Abu Hurairah yake Allah madaukakin sarki ya gafarta musu abu na uku ɗan uwa shine rihilatuhum talaban lil hadith wa sama'i yanda suke yin balaguro mai tsawo diddan saboda su ji hadisin Annabi guda ɗaya tak anan kayan mu ci gaba da bayani sai nayi tambayar da zan yi ina so kowa ya ma kanshi ita wane ne ya taba tashi daga da magaram ya tafi maradi ba yayin tayi bata ya mai tsawo ya tafi maradi ya ji labarin wani malami yana da ilimi ya je wajen shi dan ya ji hadisin Annabi guda ɗaya tak shirin ne abin da yawa ne ko wannan shiru'in ta nuna cewa babban abu ne wannan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna cin tsawon lokaci da gurare masu nisa kuma karku manci a lokacin sa babu mota ta yadda ake yi in Allah ya taimake ka kana da jaki sai ka hayo ko doki ko rakon in baka da wa'annan sai dai ka je a kawa kuma a haka suka ringa cin wa'annan kilolon masu nisa dan su yi su ji hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wato Jabir bin Abdullah ne dai daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Abdullah al-Ansari shine aka samu ya tashi yayi tahiyyar wata guda yayi ya tafi wajen Abdullah bin Unais ba komai ya kai shi ba zuwa bai gaisa yana ma diye shi a rame ba zuwa ya ji an ce akwai wani hadisi da Abdullah bin Unais ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma bai taba jin hadisin ba shi ne ce a wannan falalar ba ta bar mu ba tahiyyar wata guda ya tashi ta yi iske shi wannan shine halayen da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka bi dangane da sunnar shi hatta iso gare mu yau muka zo muka same ta Abdullahi da kago da littafi kawai kaɗai kan da wataƙila ma ka ji malamai sun ce a wani hadisi ya zo ka can wani malami ya ce wani hadisi ya zo kai kuma kana gida baka taɓa zuwa makaranta saboda Allah ya taimake ka ka dan iya larabci ka je farko Arab sai ka ce kai su wannan malaman wahala suke ba kansu hadisin mu ka gan shi na abin da yake Allah madaukakin sarki ya shirya wannan shine halayen sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da inda suke bibiya sunna hal ta iso gare mu a gurguje zamu ji yanda aka dawwala sunna aka fara rubuta ta gadangada a lokacin sahabbai da kuma tabi'ai Allah madaukakin sarki ya gafarta musu bayani ya gabata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan rubutawa sannan kuma daga baya sai yazo yayi umarni akan rubuta hadisi da kuma maganganun da suka zo daga gare shi wannan yasa da yawa daga cikin sahabbai suka ringa rubuta hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da zan yi bayani a mukaddima na ce akwai wanda sun kasance suna da sahifa daga cikin su ma'ana takarda ce misali ka keɓanta waɗannan takardun ka ce wannan na ajiye su ba abin da zan rubuta sai hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗanda suka kasance suna da sahifa suna da yawa daga cikin su akwai Ali bin Abi Talib Allah madaukakin sarki ya ƙara yarda a gare shi akwai Abdullah bin Amr bin al-As sannan kuma akwai Abdullah bin Abbas da kuma Samurah bin Jundub da sauransu duka waɗannan sun kasance suna da sahifa wanda suke rubuta hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sun rubuta hadisan sannan kuma sun kiyaye kamar yadda suka ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan al'amarin shine ya ci gaba har lokacin da ya zamanto wato Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce sahabbai an ware tahiyya tabi'ai sun zo amma a lokacin da karnin farko ya zo karshe sai ya kasance rubutun sunna yanzu ya zamanto ba sabon abu ba ta kankanar su masai ga mutum ya taya su takardu ya zo ya zama ana gaya mashi hadisan Annabi yana rubuta su haka abin ya zo lokacin sahabbai sun gabata tabi'ai da suka zo sai ya zamanto rubutun sunna ya ƙara faɗaɗa sama da nada bayan zawar tabi'ai har sai da ya zaman to ma rubuta sunna ya galabci da yawa daga cikin mutane. Mutane sun fara aje harda inda lokacin safai akwai wanda su kuma harda ci aikin su bisa rubutawa. Allah ya ba su kaifin basira ta harda cewa. To a lokacin tabi'ai sai da zaman to rubutun ya fara rinjaya harda. Dan wannan zamanin nan ba mahiri. Sai zaman to da yawa rubutun shine abin da suka dogara da shi. Daga cikin wa'inda suka kasance suna rubutawa bisu rubutawa wanda su ne kaɗan, tunda aka ce rubutu ya galabce harda, ana nufin masu rubutawa sun fi yawa. Sai kaɗan wanda su kuma Allah ne ya taimake su da kaifin ƙwaƙwalwa da harda ce a wanda su ne bisu rubutawa. In ma sun rubuta sai dai su rubuta kansu da idan sun harda ce sai su goge. Wannan manya-manyan tabi'ai wanda suka kasance a kan wannan tsarin su ne irin su wato Sa'id bin Jubair da irin su Al-Hasan al-Basri, irin su Ubaida as-Salmani da irin su Al-Hamdani da kuma irin su Abi Qilaba al-Jurmi da kuma Abil Mulay da sauransu, irin su Ayyub as-Sijistani ko kuma as-Sikhtiyani. Duka wa'innan su Allah ya ba su ƙwaƙwalwa har da basu buƙata wai su rubuta hadisin Annabi dan su harda a daga sun yi sun harda su, haka Allah ya yi su da wannan baiwar. Kamar irin su Imam Shafi'i da aka rawaito daga cikin baiwar shi, shi kuma wanda Allah ya mishi shi in zai karatu ba zai bude faji biyu ba in zai karanta, dan saboda wai in ya kalla haka to za a samu matsala ya harda ce nan ya shiga cikin nan daga ya karanta su da an kare. To lalle kuma wannan baiwa ce wanda Allah subhanahu wataala yake zaban wasu wanda yake ba ita. To haka ya kasance a lokacin tabi'ai, haka kuma abin ya wanzu a cikin musulunci, tunda a wancan lokacin musulunci ya fara yaduwa a cikin wasu kasashe manya-manya irin su Rome, irin su Paris da sauransu. To tunda yanzu mun ji tsarin rubutun sunna daga lokacin Annabi zawwa ta da sahabbai zawwa tabi'ai, to yaushe ne aka rubuta sunna a wanda yake ta farki wanda yake official, a ce an yi officialize gashi nan yau an ma rubuta sunna a littattafai kuma kowa ya san da wannan. Wannan shi ne ya kasance a lokacin wato khalifa mai adalci Umar ibn Abdul Aziz. Wannan bawan Allah yana da tarihin shi, yana da abin al'ajabi da kuma abin lura da karatu a cikin rayuwar shi wanda ya dace kowanne ne mai tarihin Umar ibn Abdul Aziz ya karanta. Wannan bawan Allah a lokacin shi ne aka samu kokarin tattara hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam a guri guda a rubuta littafi. A rubuta su guri guda ya zama to littafi su kuma da guda na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin an rawaito cewa shi Umar ibn Abdul Aziz ya rubuta zuwa ga ɗaya daga cikin gwamnonin shi, kamar shi ya khalifan musulmi ne a lokacin shi, ya rubuta zuwa ga ɗaya daga cikin gwamnonin shi na Madina wanda ake ce mashi Abubakar bin Muhammad bin Amr ibn Hazm. Ya rubuta mashi yake cewa a cikin takardar da ya rubuta mashi, unzur ma kana min hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faktubu fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahab al ulama wa la taqbal illa hadis an nabi sallallahu alaihi wasallam wa litafshil ilma wa litajlisu hatta ya'lam man la ya'lam fa innal ilma la yahlika hatta yakuna sirran. Wannan shine abin da ya gaya ma wannan wato gwamna nashi, yace mashi ku ruwa ku gani abin da yazo na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ku rubuta shi. Yace in kun rubuta ba wani abin ne yasa nace ku yi haka, ne yace dan saboda ina jin tsoron ilimi a waye gari ba a yin shi, sannan ina tsoron a waye gari malaman da suke da ilimin su bace tare da ilimin su, dan ba malamin da ya taba mutuwa ya bar duniya aka ta gidan shi aka iske ilimin nashi a daki a aje, in ya mutu ya tsaye da ilimin shi sai Allah ya taimake ku ya ƙara ba ku wani irin shi. Sai yace naji tsoron tahiyyar malamai. Sai yace kuma kada ka kuskura ka rubuta a cikin wannan abin sai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace kuma in an rubuta ku yada, sannan ku zamna ku karantar da waɗanda ba su sani ba su sani. Yace domin ilimi bayya kasancewa wato halaka sai lokacin da aka boye shi. Duk lokacin da Allah ya kaka cikin al'ummar da suke koyi ilimi ba su karantar da waɗanda ba su yi karatu ba, to Allah ya kaka al'umma waɗanda suke cikin halaka. Allah maɗaukakin sarki ya kare mu. Bayan wannan kuma Umar bin Aziz dama ya haɗu da ɗaya daga cikin magabata al-Imam al-Hafiz Abubakar ibn Muhammad ibn Shahab az-Zuhri. Ibn Shahab az-Zuhri ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi ne, ya gamu da shi sai ya ce mushi da Allah a samu a hada hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam a tattara su guri guda saboda shi Sa'id bin Ziyad ya rawaito daga Ibn Shahab yake cewa Umar bin Abdul Aziz ya mana umarni mu hada sunna guri guda sai ya kasance mun rubuta ta daftaran daftaran littafi littafi da suka tashi rubutawa su sai suka rubuta littafi ɗaya nan aka sake copy irin shi nan aka sake copy irin shi nan sai suka rubuta littattafai masu ɗan yawa menene abin da yasa suka rubuta masu ɗan yawa dan saboda abin da aka rubuta anan shine anan sai a doka a kai mu musulmi waɗanda sun yi nisa da inda aka rubuta shi sai zaman to an aika kowane littafin da aka rubuta aka aika inda musulmai duk inda aka san akwai musulmi aka yi musu littafi guda sai zaman to sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisan shi ta ƙara cin kilomita masu nisa ga waɗanda suka shiga musulunci daga baya Allah bai ba su damar shugare ba sai ya zama to an rubuta su a cikin littattafai wannan shine asali inda aka rubuta hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littattafai kuma malamai sun ce abin da yasa da Umar bin Abdul Aziz yace a rubuta wannan shine wato rasuwan maluma kamar yadda muka ambata sai aka ji tsoron ka aje in sun rasu ilimi ya lalace ya zama to babu shi sannan kuma da ya zama to masu harna cewa sun yi karamci sai masu rubutawa to sai aka ce to tunda haka nan ne a rubuta duk da zai rubuta ya zama to yana da inda zai kwako ya rubuta sannan abu na gaba shine an samu bid'o'i da suka bayyana da ƙaryayyaki domin a wancan lokacin aka fara samun ƙaryayyaki suna shiga cikin hadisai tun daga nan aka fara samun hadisan ƙarya ba wai yanzu aka fara ba an samu hadisan ƙarya da yawa malamai kullun suna bada misalin shi kullum ban da mantuwa akwai hadisin ƙarya wanda ɗaya daga cikin masu sai da rauni ya je kasuwa ya duba ya duba ya ga babu ciniki shi kuma ya san mutanen gurin din musulmi ne sun yi rarra magana annabi sai ya ce mutane ya ce ya ayyuhan nas ya kirayi mutane suka tattaru gaban shi sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wanda ya yi sallah babu rauni Allah bai amsa to mutane ba su da rauni ba kuma lokacin sallah ya za a yi sai aka yi ta sayar rawanin shi rawanin shi kare ta tara kuɗi koma gida kasuwar ta yi kyau amma ya saka wata dafita cikin al'umma saboda waɗannan mutanen da ya tara kuma za su koma za su ci gaba da cewa annabi ya ce sallah sai da rawani ya za a goge wannan shi kuɗin ya samu amma ya ma annabi ƙarya tun daga nan aka fara samun su to wannan ya faru a lokacin su sai ce to tunda haka ne a tattara na kirkin a rubuta a takarda kenan abin da ba bayyana ciki an san ba na kirki bane ba waɗannan sababbin su suka sa aka rubuta to wannan shine farkon lamari wanda aka fara rubuta sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma tunda ana magana rubuta sunna kuma mun san littattafan hadisai da yawa a wani lokaci aka fara rubuta littattafai shahararru na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam har suka zo gare mu duk wancan littattafan da aka rubuta lokacin Umar bin Abdul Aziz ba su shahara ba har suka iso gare mu yau littattafan da suka iso gare mu an san wanda littafi ne hadisi shahararre a duniya su kuma yaushe aka fara su bayan wannan kokari na Umar bin Abdul Aziz wato malamai sun ƙara ba da himma wajen rubuta hadisi sai ya zamanto an samu wani su daga cikin magabata wanda suka mai da hankali wajen rubuta hadisin shi kadai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da wani abin shi tsagoro kuma a hadisin ma sai suke kokarin tattara hadisan akan abawa sai a ce yanzu misali babin arwalla wasu hadisai suka zo na annabi akan arwalla sai ya hada su guri guda babin taimama ya hada su guri guda azumi ya hada su guri guda kun ga kenan an ƙara samun ci gaba wajen rubuta hadisan nan ga Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya faru ne a kusan wato ƙarni na biyu kenan ƙarni na biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin horkon waɗanda suka fara rubuta littattafan hadisi suka musu jeri da tsari na abwabul fiqhiyya akwai Abdul Malik bin Jurayj a garin Makka irin su Muhammad bin Ishaq da kuma Malik ibn Anas imamu darul hijra a garin Madina wanda shi Imam Malik shine ya rubuta Muwatta Malik har yau ana karanta Muwatta Malik dan da wuya ma a kusan Afirka kace Muwatta Malik ba a san ta ba ga wanda suke karatu to tun a wancan lokacin ƙarni na biyu su suka mai da hankali suka fara wannan rubutun yau ƙarni na biyu aka fara rubutun Muwatta Malik yau muna ƙarni na nawa ƙarni na kusan 10 sha wani har yanzu ana karanta ta lalle abun ya samu albarka. Sannan kuma bayan su Imam Malik bin Anas akwai irin su Sa'id bin Abi Urwa, irin su Ammar bin Salma wa inda su san kasance a Basra ne, da kuma Sufyan al-Thawri wanda yake garin Kufa, da sauran su dai suna da yawa. Kuma ƙarin da suka biyo da rubuta hadisai shine muka faɗa sun rubuta shi akan tartib al-abwab al-fiqhiyya, wato tsarin littattafan fiqh. In aka zo dahara, tsarki, sallah, taimama, azumi, zakka, haka 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 suka jera wa'innan littattafan nasu. Bayan wannan sai kai mu zo kai tsaye ga dangaren cikin abin da ake ce mashi al-asr al-zahabi lis-sunna, zamani wanda yake na zinari, wanda a cikin shi ne hadisan aka musu aikin da ba a taɓa musu ba a duniya. Wannan ƙarni na uku ‘yan uwa shi ne ƙarnin da rubuce-rubuce suka ƙara yi mushi, suka ƙara wato faɗaɗa na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na?
Shabi.
Suka ƙara faɗaɗa, sai ya zamanto an gani a zahiri himmar da malamai suka ba hadisi ta yi irin wadda ‘yan bayi suka ba ta. Kuma tsarin da suke bi wajen rubuta hadisan ya sha bamban da tsarin da ‘yan baya suka yi, sai ya zamanto suna mashi jeri wanda yake na musamman. A ciki ne aka samu wato littattafai as-sihah, sun bayyana as-sihah su ne ingantattun hadisai. Su wa'incan na baya sun rubuta irin su Imam Malik, kamar yanzu Muwatta muka ɗauke ta, a cikin Muwatta mai zaka samu? Zaka samu hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, za ka samu al-athar na sahabbai, abinda sahabbai suka yi wanda ba hadisi Annabi ne ba. Za ka samu kai hatta da ra'ayin shi Malik ɗin wani lokaci an wadda, sai ka ji ya ce mai yake ya ce qulutu na ce, kunga kuma shi Malik ɗin ya faɗi abu ba hadisi bane ba. A cikin wata duka akwai wannan, akwai manganin shi malamin, akwai manganin athar na sahabbai, kuma akwai hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wanda ƙarni na uku da yazo su kuma sai suka tantance hadisan Annabi ingantattu kadai, wanda ba su inganta ba banda su, su kuma sun ma aka rubuta su a littafi na daban. A wannan zamanin ne aka samu bayyana babban littafi shakundun na al-Imam al-Bukhari, shi ne kitabu sahih, al-Jami'u sahih na al-Imam al-Bukhari, wanda har yanzu babu littafi a duniya da haɗa da san Annabi ingantattu irin shi. Hasali ma malamai suna da wani babban laƙabi da suke mi, sai suke ce mashi asaffa kitabin ba'da kitabillah, babu littafi da yake da inganci bayan Al-Qur'ani kamar Sahih Bukhari. To wannan littafin an rubuta shi a ƙarni na uku, wanda yana ƙara tuna maka cewa tun bayan tayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, rubutun na sunna ƙara samun inganci yake, yana ƙara samun kulawa, saboda Allah ne ya ce wahayi ne. Kuma yanzu ba Allah ba, kamar yanda muka faɗa, shi kuma wahayin Allah, in Allah ya sauko da wahayi sai ya kula da abin shi. Alƙawari ne a gare shi da yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, mu muka sauko da zikiri kuma lalle mu zamu kiyaye kayan mu. Allah ya dauki alƙawarin kiyaye kayan shi. Shi yasa aka samu, an samu irin wa'annan littattafai as-sihah, Sahih al-Bukhari, irin su Sahih Muslim, ɗaliban shi wa'anda suka yi ma musulunci aiki har yau ake amfana da aikin su. Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi. Bayan wannan sai sauran littattafai yau da gobe yau da gobe suka ƙara bayyana, sai aka shigo kuma kutubus sunan. Bayan su zurwata sun yi kutubus siha, sai aka kuma kutubus sunan, wanda su kuma kutubus sunan sun rubuta hadisai ne daidai gwargwadon ijtihadin su, waɗanda suka tattaro, duk da a ciki akwai hadisan da ba su da inganci, amma su ma sun yi ƙoƙari matuƙa wajen tattaro hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Su ne kamar shahararru irin yau sauran kutubus sunan na as-sunan as-sittah, bayan Sahih Bukhari da Muslim, irin su Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidhi, Sunan Nisa'i, Sunan Ibn Majah, har izawa Sunan Al-Baihaqi, Sunan Darimi da sauransu. Dukan wa'innan an same su ne a ƙarni na uku. Wa'innan malamai sun rubuta wa'innan littattafai a wancan lokacin, sai ya zamanto sun wanzu a duniyar musulmai har zuwa yau da muke magana. Bayan haka nan sai ya zamanto wasu daga cikin malamai da suka zo a wannan ƙarnin sai zamanto sun ware ba da kulawa kuma dangane da waɗannan littattafan da aka rubuta, domin tun bayan da Al-Imam Bukhari ya rubuta littafin shi na Sahih Al-Bukhari, ya zamanto ƙoƙarin da malamai suke yi na a tattaro ingantattun hadisai an riga an musu shi. Kai yanzu duk kokarin da zaka musu inka malamin kristo hadisan da sai ka inganta Imam Bukhari ya wato hutar da kai domin ya riga yayi wannan aiki. Kuma sai ya zamanto abin mamaki din yanda malamai suka yi kokari su tattaro ingantattun hadisai sai sun yi da kokarin su tsaf daga an duba sahih Bukhari sai a samu tuntun ya riga ya kawo shi. Saboda Allah yanda ya mishi ilhama. Wannan bawa Allah shi ma a cikin tarihin rayuwarshi akwai abin al'ajabi wanda yana da kyau mutum ya samu ya karanta. ‘Yan uwa musulmi a gaggauta za mu shiga ƙarni na hudu. Tunda mun wuce ƙarni Salisu wanda shine ƙarni wanda ake ce mishi ƙarnin zinari. Lalle ya cika ƙarnin zinari. Domin a cikin shi sunna ta samu irin wannan kulawar da muka ambata. Bayan wannan sai ya zamanto an samu a ƙarni na hudu al-mawsu'at az-zakhira na hadisi sun bayyana. Ilimin hadisi sai ya ƙara faɗaɗa. Sai ya zamanto malamai sun shiga kuma ikhtisarin hadisai. Suna rattaba su suna yin sharhinsu. A lokacin da nake samun istidrakat, shuruhat da sauransu. Sai ya zamanto ana yin ikhtisarin littafin Sahih Bukhari. Mukhtasar Sahih Bukhari. Shi wanga malamin mene ne aikin shi? Malamin Bukhari ne kitabus sahih. To ya zai yi ya tattaro wannan littafin na al-Imam Bukhari. Ya rage maka shi ya maida maka shi dan karami yanda zaka yi saukin haddace shi. Wani abu da mashi Sahih Bukhari aka ce wannan malamai sun haddace shi sai gaban shi faɗi sai duka wannan. To su malaman wannan da suka zo na karni da uku ya suka yi kokari suka yi su ringa rezimin waɗannan abubuwa. Wasu kuma da suka zo ba rezimi suka yi ba. Bukhari ya yi Bukhari hadisan annabi ne ko? To shi kuma sai ya ringa yin sharhi. Hadisin annabi kaza me yake ne? Sai ya bayani. Nan ma sai ya rubuta littafi. A ƙarni na hudu aka samu wannan irin su littafin al-Mustadrak da kuma kitabul ilal na al-Imam al-Hakim da kuma littafin al-ilal da kuma littafin as-sunan na al-Imam ad-Daruqutni. Duka wannan sun bayyana ne a ƙarni na hudu. Sannan bayan shi an samu waɗansu wato littattafai na al-Masanid su ne littafin Musnad. Shi kuma littafin Musnad da 'yan uwa mene ne? Al-Masanid su ne littattafan da za a ce wannan rawi ne. Abu Huraira, mu ɗauki Abu Huraira matsayin misali, sai a ce Abu Huraira. To Abu Huraira hadisai nawa ya rawaito? Aikin littattafan Masanid shine su ɗauko hadisan da Abu Huraira rawaito gabaki ɗaya sai a rubuta su. Wannan su ne hadisan Abu Huraira duka. Sai a zo Abdullahi bin Umar, shi kuma hadisai na rawaito, kun shi kuma wani salan hallo na rubutun hadisi, shi ma wani salan ne wanda ya bayyana a ƙarni na hudu. Daga cikin littattafan da suka bayyana akwai Musnad Imam al-Khumaini da kuma Musnad Ishaq bin Rahoya da Musnad Baqi bin Makhlad da sauran masanidi da yawa wanda suka bayyana a wannan ƙarni. Sai daga nan bayan ƙarni na hudu kulawan malamai ta ƙaru da ba da muhimmanci su dangane da rubutun hadisi, inda aka zo aka ci gaba da ba da ƙoƙari da himma kamar yadda magabatansu suka yi. Sai ya zamanto an ware ƙoƙarin kuma aljamu baina sahihai. Sai ya zamanto an ware littafi an ware ƙoƙari wajen aljamu baina kutubus sita. Wannan littafin na al-Imam Bukhari da wannan littafin na al-Imam Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, su kuma 'yan bayan ƙarni na hudu da suka zo me suka yi? In za su yi sharhi na gaban su sun yi sharhi, in za su yi ikhtisari na gaban su yi ikhtisari. Sai ƙwaƙwalwar su ta ba su to yanzu abin da za a yi. Tunda Imam Bukhari da Imam Muslim sahih suka yi ingantaccen hadisi littattafan hadisi, to bari mu haɗa su guri guda. Sai suka zamana suka ɗauko hadisai wanda al-Imam Bukhari ya rawaito su a littafin shi, suka ɗauko hadisai wanda wannan wanda Bukharin ya rawaito in aka duba Muslim shi ma ya kawo su, sai suka haɗa su guri guda suka ce waɗannan hadisan Bukhari da Muslim su suka rawaito shi. Sai aka samu littafin al-jam'u baina sahihai. Sai ka samu kaji kana malami na tsakar karatu sai ce maka muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Da yawa yana jin Bukhari da Muslim rawaito shi amma bai san me ake nufi da wannan ba. Abinda ake nufi shine Bukhari a littafin shi na sahihi akwai hadisan, Muslim a littafin shi na sahihi akwai hadisan. To daga baya malamai sun hada su guri guda. Har yanzu in ka tai kasuwa wajen masu da littattafai ka ce a baka littafin aljamu baina sahihain, suna nan a kasuwa kala kala bugu iri iri har yau suna nan a hannunmu. Bayan shi aka samu wa'insu wa'inda suka zo su kuma da suka gani an yi jam'u baina sahihain, su kuma me suka yi? Sai suka ce to tunda an riga ya yi ma'anar mu kuma bari mu yi sabo. Sai suka ce to wannan kutubus sunna Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nisa'i, Sunan Ibn Majah, Sunan At-Tirmidhi. Mu kuma bari mu tattaro hadisan da kowanne a cikin su sai da rawaito shi, sai mu littafi guda. Sai suka hada wa'annan kutubu sunan a guri guda. Yan uwa wa'annan sune kokari wa'anda magabata suka yi dangane da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ta iso gare mu. Kafin mu rihi, yana da kyau a ce mun yi ba kanmu wa'ansu tambayoyi. Bayan wannan kokarin da muka ji na magabata da kuma irin kokarin da suka yi wajen tattara sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yanzu muna tunanin cewa mun samu musulunci ne da sauki. Yanzu muna tunanin cewa ilimin da aka samu yau in ka tashi kawai zuwa za ka yi kasuwa ka sai littafi ga halisan nan a jere. In ma kana da wahalar isa kan guri, malamai sun maka bayanin babe-babe. Kana son hadisi akan taimama, kawai babin taimama za ka je ga hadisan nan. Yanzu muna tunanin cewa wannan abin sadaka ce, abin da Allah ya ba mu su. Yanzu bayan waɗannan abubuwan da muka ji, ba mu yarda ba a ranmu cewa lalle annabi ne ya ce khairul quruni qarni thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum. Ya tabbata waɗannan mutanen shin daidai ne a yau a waye gari ka ringa jin wani abu na kyashi dangane da waɗannan magabata bayan duka wannan kokarin da suka maka? Yanzu yau daidai ne bayan waɗannan mutanen sun yi bidare, sun bi rana, sun sha wahala, sun tattaro waɗannan abubuwan, a ce yau kana zama ana ce maka hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam kaza ne, kana cewa mu gidai kakanninmu ba haka suka yi ba? Lalle waɗannan tambayoyi ne wanda ya kamata a ce mun maka mu. Sannan kuma ya kamata mu dora ma kanmu ka'ida. Duk ilimin da zan yi a yau abilisi yake, hasali ma ilimin mukan yanzu ƙara zama masu sauƙi suke. Yau a da in ka tafi wajen manyan malamai, in za ka in ka tafi gidansu malam, duka in ka tafi na sani tabbas za ka iske cike da littattafai da yawa. Ku san bayan wahalar da suke sha suna karantawa, dare suke bi suna karantawa, ba don koyo ba sai don su zo su isar ga al'umma a samu tsira gaba ɗaya. Amma yau in kana da laptop, kana da computer, sai a sa maka littafi 70,000 a ciki. Kawai daga dare ya yi ma duka tana ɗora ma wai na ƙwai kana haka. Ba sai ka sha wahala ba. Waɗannan littattafan da muka ambata fa, ambata su muka yi kawai, ban faɗi wahalar da aka sha aka yi ba. Yanzu da za a zo a yi muhadara sabuwa a kan yanda Imam al-Bukhari ya sha wahala ta tara sahihi. In mutum zai ji da zuciya tabbas sai ya yi kuka. Da irin wahalar da ya sha, da yanda ya ringa fuskantar tsangwama daga ƙarshe ma korar shi aka yi. Al-Imam al-Bukhari korar shi aka yi daga ransu a kan hanya baƙin ciki ya kashe shi. Amma yau Bukhari kake yi, Bukhari kake yi, saboda ya tsarkake ya yi don Allah kuma don ya ba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kariya. Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji. Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da mu akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Anan ya kamata mu tsaya, kuskuren da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana, abin da muka faɗa ne dai Allah subhanahu wataala ba mu lada. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سادة الخير بسكم محاضرة طيبة إن شاء الله. حسين بامات يتمنى صوتي أبو سكم محاضرة خير فضل مشكور معلومة.